Amiya, madaurin ki daya. Masu sauraron tsintsiya madaurin ki ta, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A ranar 30 ga watan Afrilu, jaridar PM News ta yanar gizo ta buga wani rahoto da ke cewa mazauna yankin Mambila a ƙaramin hukumar Saldauna ta jihar Taraba sun bayyana takaicin yadda suka yaƙi junansu. Mazauna yankin sun bayyana haka ne wajen wani taro da wani kwamitin nazari da gwamnan jihar Darius Ishaku ya kafa. Shugabannin al'umma sun yi magana a wajen wannan taro. Misali, Alhaji Jibo Mbanga, shugabannin Fulani da ake cewa Ardo, ya lura da cewa dukkan shugabanni sun nazarci al'amarin kuma sun yanke shawarar cewa ba za su goyi bayan duk wata fitina ba. Shi ma shugabannin hakimai da ake cewa Jauro, Alhaji Sale Dula, ya yi bayanin cewa yawancin rikicin da suke barkewa ko kuma suka faru a yankin an kasa gano sahihan dalilan haddasa su. A saboda haka, ya alƙawarin cewa hakimai ko kuma sarakunan yankin sun ƙudura aniyar samun zaman lafiya domin ci gaban yankin. Kwanaki wakilin sashen Hausa Nasiru Elhikaya ya yi tattaki zuwa yankin na Mambila, inda ya samu damar zantawa da wasu shugabannin ƙungiyoyin matasa da mata waɗanda suke ƙoƙarin ganin an samu zaman lafiya ta hanyar taimakon juna.
So, sunana dai Na'imu Garba, chairman ne na Siyan a garin Guroje, wanda Siyan abin da yake nufi da Siyan shine Cooperative Youth Association Guroje. Sunana kenan. Wato manufan wannan kungiya da kuma yanda muka ga menene zamu ka ci gaba a garin Guroje ko in ce Sardauna in tiyali gabaki daya. Na ɗaya, na farko muna da irin lakin zaka ga ɗalibai sun tashi ba ilimi a cikin jiri ba komi. Ba haɗin kai ba sana'i duk matasa shi shaye-shaye. Sai za muka zauna muka nazari muka ce to yanzu abin da ya kamata mu yi, ya kamata mu haɗa kanmu da ƙarfinmu da 5-10 na ajiyunmu mu ga yau mun taimaka ma matashi ya kai matsayin da ya kamata. Gefen education nasa, gefen sana'a ya kasance independent ma kansa, da kuma gefen ka community development a gari. Zaka duba gari muna da 'yan siyasa da yawa ba su ankara ba, amma yanzu mun dauko hanyar da za mu ankarar da shi. Na mai in na koma gefen CDA zan ce maka irin hanya zaka ga lambatu ruwa na shiga gidan jama'a kororo. Wannan ma mun haɗa abin ajiyunmu da taimakon wasu shugabannin gari wanda muka siya irin makamai na gyaran garin din, muna bi kuma muna gyararwa. Duk anguwa inda zan yawo da kai bako ne inda ka zo garin nan, za ka ga hanya da yawa wanda muka bude lambatu, aikin hannu ne ba aikin gine da kowani abu ba. Yadda education a nan makarantar da muke tattaunawa da kai, mun haɗa malamai da yawa a wannan makarantar, mun siya syllabus, curriculum duk muna amfani da shi, Facebook muna karantar da yara. Akwai irin error spellings da sauransu, za ka ga yaro na secondary school sunan shi ne kyau bai rubuta ba, insha Allah Rabbi mun dauki mataki kan irin wannan abin. Muna yin shi kuma komi na tafiya duk yanda ya kamata. Sana'a wato gefen skill acquisition kenan, mun na chairman ta wannan gefen, wannan ma muna kokari dan 5-10 mu da muke hadawa. In kai a taba ne a samu mashin a baka ko da loan ne, a sati nawa za ka bayar, mai ka'ida da kai kana jefa ma asusun kungiya wani abu. Ya kasance yau in ka fitar da kuɗin mashin ka zama independent na kanka, shikenan mu dauki wannan kuɗin kuma mu duba wannan kasance a cikin mu kuma daukan wannan abin mu ba. So irin wayannan abubuwan gaskiya in muka sa a gaba yana da kyau sosai. Mun fara da bai wuce mu 11 ba, amma Allah da ikon shi yanzu mun fi 100 da. So da muka fara irin wannan abin muka ga cigaban shi, sai yasa muka ga kuma wannan abin ya zo daidai da irin patron namu Engineer Ahmad Zakaria. Don shi ne zan ce grand patron na wannan association. Sai muka ga duk manufofin shi da kudurorin shi duk ya yi talin ya tafi abu ɗaya ne da irin abin da muke son mu. So ranga da dai sai za mu ga ganin wannan abin gaskiya dole mu yi damara mu yi hadin kai in duk abin da zaka yi ba da hadin kai ba abin bai yi ba so mu ga hada kai duk hadin kai nan shi zai ka mana duk wannan abubuwan da na littafa maka amma a hankali muna yin shi kuma muna ganin canji muna ganin ci gaba
insha Allah ni zaki ce bangaren zaman lafiya da ya dubi wannan yinki
maganan da zan yi a garu gefin harkan zaman lafiya irin rikicin ayyan sangod mu an kantaba rikici daga baya yanzu an kuma taba komai an sha kan matsalan insha Allah rabbi gaskiya abin a observing namu na yus na guroje gabaki da zan ce maka gaskiya rakin fahimtar juna ne da kuma yarjejeniya abi abu kamar haka zaka duba gabaki daya mu duka ɗaya ne amma zaka ga wane ka dan shanun ka sun zo karamin fili a haka ne to mu je mu ga ya zamu zanzantar ina a maganar na patron shugaban mu patron namu yayi magana akan cewa zaka ga sarakuna ba su da karfi gaskiya yana daga cikin abin da yake ka magana amma insha Allah rabbi yanzu mun samu kan garin yanda za a yi tackling wannan problem din gabaki da bare kuma faruwa ba insha Allah
yanzu kana ganin dai kaman zaman lafiya ya dawo wannan yake
insha Allah rabbi zaman lafiya ba ga gaba ba irin kabilan da babu in kace bororo bororo ne ke fara da man bila to ga mu nan duka hade kowa zaka ga gora waje yana dariya kai ba wani damuwa insha Allah rabbi
wato mana yanzu a za a waro da abin da dariya ana hulɗa da juna
insha Allah bai tsiya da dariya ba don wani tsiya dariya za a ce na ciki na ciki wannan babu sai ka zo ne yau in ka ga hadin kai da wani duk abin da ake na ci gaba za ka ga duk wani kabilan da baka zamani ba za ka ga ana haka babu nufi babu kyashi babu komai yana harka to wajen ne za ka san gaskiya zaman lafiya ya hauka wannan fili
amma wani lokaci ana daura wa yan siyasa cewa su suke kawo wannan matsalar wani sako za ku aika wa yan siyasa ta wannan
eh gaskiya a wannan gefe ma gaskiya kafan su ɗaya na kan iska ɗaya yana kasa gaskiya akwai dan damuwa kaɗan a kan yan siyasa nan amma duk da haka duk da kokarin su yana da kyau mazaban ka kan abu na faruwa kai gaggawan zuwa inda excuse ne wani aikin ka zaka zo ka ga me yake faruwa ka kira a zauna a yi maganan da za yi amma in sha Allah rabbi su ma irin falon su wawan mun bibbine duk matasan guroje ga baki da muna ba su shawara akan abin da ya kamata kan irin wannan abin kai ya faru so alhamdulillah a haka muna tafiya ga komi an samu ketawa ba wani damuwa yan siyasa sun gane kurakuran su kuma duk sun bi yanda za su yi hancin haka muna da wani mimba dan siyasa ne ana kiran shi honorable bafe so a gaskiya mutumin ne ya taka rawan gani sosai don irin zan ce ma maganar na tasowa tsakanin makiwata da kuma makiyaya da kuma masu gona so alhamdulillah problem akan fili hakan nan gaskiya ya kasanta su yana da fili ba iyakan da zan kudanta ma wannan fili a wannan cikin gari ya dauka ya ba ma bangaren Fulani ya ce man bilolin kuma su rike wannan gefen don dai a samu zaman lafiya to kaga anan gaskiya yan siyasa gaskiya sun fara taka rawan gani a wannan
mun gode ku da
lafiya al'umma ta saka kungiya zamanin lafiya shine shugaban Najeriya
shugabar wata kungiyar mata da ake cewa Cooperative Youth Association ta yi bayanin irin ayyukan da suke yi to amma da farko ta fara faɗin sunanta ne kamar haka
sunana Promise Prince ni ne chairman na wannan organization da muke yi da shi a cikin wannan karamin hukuma Guroje wannan association kenan ana kira shi an community institute Cooperative Youth Association Guroje ni ina so in kira yan uwana mata su zo mu haɗa hannu mu ga dai mun yi kamin wannan problem da muke fuskanta a cikin wannan community namu don everyday muna cikin fada haka bai da kyau ba in mun ce za mu ci gaba da yin fada everyday yau ana dama ya tashi wannan wuri duk wannan dama ya tashi ba mu samu cin gaba ba amma mun haɗa kanmu mun zo dukan mu mun zo mun haɗa hannu za mu ga dai mun kamin peace a wannan community to muna kiran gwamnati kuma ya shiga cikin wannan matsala ya ga dai ya
wato ana cewa mata kusan idan ɗan gidansu sun tsira ko mijinsu ko mahaifansu sun tsira ba sa iya ƙara taimako wajen samun musamman ma zaman lafiya amma kini za ki cewa wannan
haka ne zan iya cewa idan har an samu matsala don an ka duba wasu family din an kakkashe mazajensu an kakkashe yaran an bar iyayen kawai wasu kuma an kakkashe iyayen an bar yaran a cikin wannan damuwa muna kiran gwamnati ne ya zo ya duba me ya kamata a yi wasu muna da late privilege muna da widows wanda an ba su da wanda zai taimake years. But with the help of the government, mun san dai in kun zo kun nuna muku so su ma za su ji daɗi za su ce ba kun faɗe ba ne a duniya na a sai ma bayan rasuwar mijin su akwai wanda zai share musu hawaye.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. A tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
Da wanda ba ta tunani.